Yana na wafa like a sukara zalim nasafa.